baraki mu bude wishiya nanar biki ki sai mun doki farya ina wini ina kwana nace ina wini ina kwana kaso a hankali kos kos ki juya dore ki tashi mai hali na kunya kin samu shaida mai ladabi biyayya kwadona mai da yaji ya bugaya kiki kace kina san shi kiki kace kina san shi da baki san shi da ba baki shi ba kuyi zaman ku turmi da tabarya zaki kina gaban kurna magarya miyausa a cikin hausa mikala masu yin gausa ku gangara ku sha ganya da jinya bikin diya ta mowa ya bugaya muna gudun abin kunya muna gudun abin kunya su tumbule ya ba su wuri shi kaya da sun gano mu sai su guje su koya mai furfura ta dan taure mai furfura ta dan taure ba za ka daina halin ban suruwa ku sauya hali mun Allah ku tuba wannan kidan amarya ne wannan kidan amarya ne take da aniyar sunna ta raya din dora sun wata wanke duniya sashe gwanin kikin samu sashe gwanin kikin samu ai giyar gida da yake shanya kama su tanta manan sun kiyaya ana bikin farar kaga ana bikin farar kaga su bebe la su bike an ga anya ga tuwon masara diyar kubewar ramadanya jirgi yana saman mota tsara ta wuce ba ga kona yi karya duk mace mace ce kuzina masoya goshi gare ki ba shakka goshi gare ki ba shakka ko sun tsaya ki je ki buga